from beautifulariwa.com.
Ooh, yeah. La da 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 da.
Muslim Kirista, Muhadakai, Muzona Atare. Muslim Kirista, Muhadakai, Mukawana Tijuna. Muslim Kirista, Muhadakai, Muzona Atare. Muslim Kirista, Muhadakai, Mukawana Tijuna.
Call him peace, call him peace, peace, call him peace, peace, call him peace.
Yeah, yeah. Muslim and Christa, Muhada kay atare, makauna chijuna chikin kasamu babu ware. Koma izamu yumu yishio atare, mukoma wuru ubengiji mutu batare. Shaurin sheda neba yiswe gamutare, kasada ya ubengiji ya yimu karmu ware. Mubarga bilanchi muhada kamutare. Yama daurun mu daya ba mu da zare azaluman cikin kasar mu ya Allah ka zare mulkin zalunci ya kare kansu duka sare mu taimaki junan mu kar mu zanka mun kusare ubangiji ne ya halice mu cikin tsari cikin kasa daya yare daban-daban a tare bishiya daya muke fada akan ta tare makiyan mu sun zo ta kasar ta za su sare martaban kasar mu ku fito a yau mu kare
muslim kristo Muhada kai muzauna atare Muslim Kirista Muhada kai mukauna tijuna Muslim Kirista Muhada kai muzauna atare Muslim Kirista Muhada kai mukauna tijuna
call him peace call him peace peace call him peace pastatumu na malamamu kiwazi donin azauna tare sallakawarmu suna wahala ahalin yunwa da talauci
Muslim Kirista, Muhada kai muzauna atare. Muslim Kirista, Muhada kai mukauna tijuna. Muslim Kirista, Muhada kai muzauna atare. Muslim Kirista, Muhada kai mukauna tijuna.
Call him peace, call him peace. Call him peace, peace, call him peace.